Assalamu alaikum, Dewa. As you all know, it is me, Abdullahi Mohammed Wode. I'm here with my special contribution to the Biryarini and his wife, Mariam. And I wish them well into their respective destination. May Allah protect them from the evil and bless their wonderful marriage. Amen.
Yeah. yobili ya kasi yomwili yota asam amanarika adaliti na aure ya zamti lansaka nungu yati desha satila yobili munta na kanka amanate rike biya duka hakinta na kanka rigeta kwale indekyo amanaka indaka muna bambanti zona lati ya aure mpawe jinsaka nungu weni yamater kachi ga ya mai hankali Maryam ba ta tsauguni kuma ba ta tsiti ya mai ilimi kai baba dan baba bulgana din zaki zo mai danta kuma san mace kan baiwa zan bugun maza zaki mai alƙu baba ban da yan habana ne zaki an gumbiya sai ya kasa ki kuke aski duniya an gumbira ba sai kan bishi kuke kan bishi yayi sama ya baje duniya Angin dunia, haski dunia, cawaran gaban, bawang jamaku, ya kisah dunia, mau beri yang jauh, awalan pilihan dan pilihan. Maryam so ki ji dalla da ban aure na kanki Allah ya ce ki Maryam ki masa babu bacin rai ki da bibi ya shine sai kai ke aljanna amana ce ki yau da mutum kike dai na jin kunya ga bashi ki dur kusa ki da bi Maryam ke kai sheshi ki bashi ruwa ya sha sai aljanna ta zama komai ki ya saki Makun dati di tuna Bili ya angwen kili Yungka kifariga ba Mariyo ya baywa Lata binki yungku wana yungshayda Kika wayyumbe ya ma Kuzoku lakata kukaita gidang Kini yau farkon rana da alfahari a cikin ta da tari Ya kuri mata na rimi ya ce ya su fari Kini auren sau da kauna auren biliya da Maryam Sanya sanyan ya Maryam mashasha a gaishe ki Lali 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 marhaba Maryam kikyawar diya Maryam zo mai hasken alƙarya Taka ɗai ɗaya gaban magiya Maryam ta shafi Ya zinariya alƙyamfa mata diya mulki Sarauniya mai kauna Allah da manzansa Zinariya Hasken zamani Kin sha bamban da su Maryam ginniya Aure ya mata bayau ya kin yi da tan ango Ya mai kyau da ado ki fesa turare je ki gaban banki Ka jokin manta Maryam an hore ki da tarbiya Lallai marhaba kamar na aure na soyayya Aron so da kauna auren biliya da Maryam
Lallai marhaba kamar na aure na soyayya Aron so da kauna auren biliya da Maryam
Iyayen gindiya iyayen Maryam yanzu zan gaida Abu a gaida ke ina hajiya yau audi na kai daki a gida mai gari tabbata ya boda ga gaishe ki na hadiya turai hadiya annati na gaishe ki na hadiya inna afari ina yaba Allah na hadiya mani kabari boda na gode da babban mata hadiya rabi abba gaishe ki Aisha mangalle Aisha ta goma ta mai alkunya na fatan wadishin antuma gaspo boda na gode abokan mai girma biyana da mi boda su ne tun gida ya uba kaishe kanka alhaji ya uba na gode sallasu madiri agna mashi zaki mu mai da ta gunda ina aha mai dan safara bani na ne zaki alhaji mai mutu maga gada gani mai halitta alhaji tijani na alhaji gani gode na gaishe ku na kasi kalta zakin bugun maza zaki wani ya yi kawayen miya ma ni salauni ya yau su ne zan zana na saki ya baka mai na tuno da zainabu abu NCP duki su faki na tuno da mayan bukunta yari kili shi dan madami na tuno da mamilo yan yari Umbi ASD shawara da ambul yari yana ina jira dan ruwai tana na amarya na gode Allah muku albarka saki ya kai mu Allah ranar auren ku yayi so ta mu ayi ayi so ta mu mai yin irin fidani hafa gini Yesen sereni Mutahoti na iya Zuki haske dunia Ya haske kukie Sine kamishi kukie Kuke dunia Munda tide juna Inde yabala kutari Kali na fata Sayyidi al-du'a Munda tide juna Ga awaram masoya Sayyidi marna miki Masoyin dunia Kuwa ya yaba Sambarika aki Ya yesu saya Alibarika suki Sawa kumbia
Lali marakawa Kumbia